yawon shirin daya ga watan janairu na shekara 2018 da muke ciki sabuwar shekara za mu fara kawo shi muku shirin labarin wasannin namu daga nan dandalin VOA ne inda za mu fanta ma kasar ingila bangaren premier league na shekara 2017 zuwa 2018 wasannin mako na 21 da aka fafata inda ranar asabar da ta gabata 31 ga watan disamba na shekara 2017 da ta wuce kungiyar kwallon kafa ta Chelsea ta lallata kungiyar kwallon kafa ta Stoke City da kwallo biyar da biyu sai kungiyar kwallon kafa ta Bournemouth ta goge kungiyar kwallon kafa ta Everton da kwallo biyu da ɗaya Newcastle United ko sun tashi can jiran zuwa buci tsakanin su da kungiyar kwallon kafa ta Brighton ko sai Watford ta sha kashi a hannun su da kwallo biyu da ɗaya Huddersfield ko sun tashi can jiran zuwa buci tsakanin su da kungiyar kwallon kafa ta Burnley Chelsea United a gida ta yi can jiran zuwa buci tsakanin su da Southampton Liverpool ko ta samu nasara kan kungiyar kwallon kafa ta Leicester City ne ta lallasa ta kwallo biyu da ɗaya a ranar Lahadi 31 ga watan Disamba na shekara 2017 inda ta gabata kungiyar kwallon kafa ta Crystal Palace sun tashi can jiran zuwa buci tsakanin su da Manchester City Arsenal sun yi kunnen doki ɗaya da kungiyar kwallon kafa ta West Bromwich a gidan West Bromwich a yanzu haka dai Manchester City take jira gaban da maki 59 saman teburin sai Chelsea ke mataki na biyu da ta zo daga mataki na uku sai take da maki 45 Manchester United tana mataki na uku daga mataki na biyu da maki 44 a yau kuma kungiyar kwallon kafa ta Brighton and Hove suna tare da kungiyar kwallon kafa ta Bournemouth a wasannin mako na 22 na gasar ta Premier League din kasar Ingila sai Bournemouth ta karɓi hukuncin Liverpool da misalin karfe kuma da misalin karfe hudu Stoke City za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta Newcastle United Leicester City ko suna tare da kungiyar kwallon kafa ta Huddersfield da misalin karfe 6:30 na yammacin agogon Nigeria Manchester United za su ke bakunci wa kungiyar kwallon kafa ta Everton inda ke horar da kungiyar kwallon kafa ta Manchester United sun yanzu mai ruhu yake zai buga wasanni yana fama da rashin yan wasan gaba har guda biyu Lukaku da Zlatan Ibrahimovic wanda suke jinya sai dai ya ce yana murnar cewa zai fara wasan da Marco Rashford da kuma Anthony Martial a wasan da za su buga yau din da Everton ta shirya yau kuwa kungiyar kwallon hukumar kwallon kafa ta kasar Ingila ne ta dakatar da shi a wasanni uku sakamakon laushi da ya yi da gwiwar hannunsa a wasan da suka yi da Southampton ranar Asabar ta wuce inda aka tashi wasan can jiya zuwa buci da muka koma bangaren zai da sauran wasan kwallon kafa ta duniya kuwa kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid ta safa miliyan 120 domin ganin ta so dan wasan tsakiya na Chelsea Eden Hazard Chelsea United tana buƙatar Paul Pogba ya sa baki kan cinikin ko kuma suna sa Manchester United tana sa ran cewa Pogba dan wasan ta zai sa baki kan mutun jawo hankalin dan wasan Juventus na gabas Paul Dybala dan ya dawo kungiyar da ta kalle da Serie A da kuma kungiyar kwallon kafa ta Manchester Jose Mourinho yana buƙatar John Mario da kungiyar kwallon kafa ta Inter Milan domin ya mai gurbin tsohon dan wasan sa nan da ya dade Michael Carrick mai shekara 36 da haihuwa kungiyar kwallon kafa ta Southampton tana zawatin dan wasan Arsenal cewa Walcott da ya zo kungiyar a mazaunin aro a watan Janairun nan kungiyar kwallon kafa ta Everton tana shirin kawo dan wasan baya na kungiyar kwallon kafa ta Sevilla mai suna Steven Nzonzi wanda yanzu haka take tattaunawa da kungiyar nan ganin ta dan ko dan wasan iya abin da ya sa waka kenan daga nan dandalin VOA huta lafiya